سيجي انا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الفاتح لخاتم الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره بقدره العظيم. ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله وعلى راسهم سيدنا ابو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان بن عفان، وليد بن ابي طالب، وسطة الباقية لا زالت للولا راكية، وكافة اصحاب رسول الله المهاجرين والانصاري والتابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلوب المختومي وهاتم المحمدي شيخنا احمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن قوس الاقواسي قلوب الاقبابي فريد الدهري على الادلاكي هاتم العتميني ابو اسحاق على جبرائيل ناس. ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاجي واجبي لله الشيخ ابراهيم مسدد، جعلنا الله من اهل السداد والامن والستر والكمال والمعرفه واليقين، جعلنا من احباء شيخنا احمد التجاني، ومن قاف الى قاف بجاه رسول الله يهمه شيء هدري لنا بهذا المحضر، والتعدف بنظره تاتي لنا بالظفر. اللهم يا لطيف اسالك اللطف فيما جرى به المقادر، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله. يوم منا زمان 76 زمان 76 نا جيا مني مغاناني اكن سنن الله القدوس. سنن الله القدوس نن كوار شوجاني كي بياني سنا شي وندا يي سرياني cikin kowani matsayi duk wani abin da ba Allah ba, duk wani abin da ba Allah ba, duk wani abin da ba Allah ba, Allah ne yayi shi. To akwai wannan sarayanin a jikin shi, Qudus kenan shine ma'ana. Anan gurin zaka gane duk wani abin da ba Allah ba. To Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan shi ma sunansa Al-Qudus shine inna Allaha binasi la raufun rahimun. Inna Allah shi Allah bin nasi da mutane. To su mutanen to kadara ne na Annabi Muhammadu. Allah sunansa Allah, mutane kuma sunansu mutane. To manzon Allah shine wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadha al balal al amin laqad khalaqana al insana To insanun da Allah ya halitta, to raufur rahimun ala ra'asihim sayyidina rasulullah, manzan Allah ne. Inna Allah bil mun bin nas, inna Allah bin nasi la raufur rahimun. To wannan Qudusu sai ya fito daga hadarar rabbul izzati, ya dare hadaran sayyidina rasulullah ne. Daga hadaran sayyidina rasulullah ya mai kan komi. Saboda haka yanda zaka sake gane abun yanda ainihin sirrin abun yake, babu wani suna wanda ba shi da wakili, babu wani suna, babu wata halitta da ta tsaya a duniya da kanta sai tana da wakili na suna. Wannan wakili na suna shine nuru. To nurun nan hasken Annabi Muhammad ne, shine dukkan kaunu gaba daya kunna hurufun aliyatun. Sannan babu wani suna wanda bai, babu wani suna inda da kira abu yana da suna. To akwai naibanci a jikinsa. Naibancin nan sunan manzon Allah ne, amma a matsayin sunan Allah, a matsayin Allah naibin Annabi Muhammad, ai matsayin Annabi Muhammadu naibin Allah. Saboda haka sai zamu akwai abu guda biyu. Abun nan guda biyu shine akwai taharatul asli, tsarki na asali yadda yake Qudus kenan, ba zai canza ba. Sannan kuma akwai taharatul arzi, tsarki na arzi wanda kaunu daga jikin kaunu ya fito. Wato shi taharatul asli kafin ka zo duniya tsarki ne kai. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala fitratil islami, illa anna abawahu, kaga in aka ce illa anna abawahu sai dai baban shi yumajjisani ya maida shi najasa, yumajjisani aw yuhawidani aw yunassirani, ya maida shi bamajusi ko ya zama da shi banasare ko ya zama da shi bayahudi. Kaga a duniya ne wannan, amma kafin ya zo tsantsayake zuwan sa duniya a ce yayi nasara uban kafiri ne ya najasar da shi da wani abu, to kaga wannan arili ne a duniya aka hadu hakan ya kasance, amma tun a can shi tsarki ne zalla. To wannan shine arilanci. To wannan aridin daga nan ne ake kiran innamal mushrikuna najasun, dan a duniya ne ake da shari'a, a lahira babu shari'a. Innamal mushrikuna najasun, in kaji Allah ya ce mushrikai najasa ne, inna sharrad dawabi inda Allahi summa bukumul ladina la yaqiluna innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina, duk wannan in kaji to mutun ya riga ya shiga wannan tarkokun kenan, ya gamu da wannan. To abinda ake so ka gane duk da haka, sai kace maka walaqad karramna bani adam wa faddalnahu ala katsirin mimma halakna tafdila, to wannan fitowar sa insaniya da ya ba da ka'ida, sai kaje ya ce ulaika humul alladhina amanu wa amil salihati, ce ulaika humul khairul bariya, wanda kuma suka yi aikin da ba daidai ba ya ce ulaika humul sharrul bariya. Wannan kaga ina jin karatun mu na jiya ya fito mana a yadda ya dace a ce ya gane, dan a halittar da Allah yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha khalaqal khalqa, Allah ya halitta halitta, hatta idza faraga min khalqihi, da Allah ya gama halittan ihtara minhum bani adam, sai aka zabi bani adam, saboda haka annabi adamu sai ya zamo shi. Kuma manzo Allah sai sake cewa inna allaha khalaqa adam ala suratihi, Allah ya halitta annabi adamu ne ala suratihi. To wannan suratihi din lamirin nan wanda yake boye shine suran annabi Muhammadu, in kace inna allaha khalaqa adam ala suratul rahmani, Allah ya halice annabi adam ala suratul rahmani, arrahmaniya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ne annabi Muhammadin da yake nishi. Saboda haka to wannan suran da ta taso to ita ce ta koma ta tsaya anan gudun ta fito da shi komai da komai. Saboda haka wallahu alam hadisi sahihi, to wannan shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya zamo wa rahmati wasi'at kulli shay'i, rahmata ta yalwaci komai. Kaga akwai abin da ba rahama annabi a ciki, babu shi. Akwai gidan da ba annabi, babu shi. Wa rahmati wasi'at, saboda haka wa ma arsalnaka illa rahmatan, kaga ko kaki ko ka yarda ka san annabi Muhammadu rahman Allah ne, kuma ma'ana manzan Allah ne, rahman Allah ne, manzan Allah ne, inaya duka an bashi a hannunsa, rayan nasa ne. Wannan shine abin da shirku ya nake son ya gaya mana. Shi yasa gane manzan Allah a kujeran jawahirul ma'ani sai wani da wani, saboda tallan annabi Muhammadu shirku ya nake. To amma saboda zurfin idraki da fahimta ba kowa ne yake ganewa ba. Shesa idan abin ya rikicewa wahajiyawa da izala, sai su ce gabaki daya iza azalama alaihim qamu, sai su ce kawai su ba su yadda ba. Wannan shi ne. To amma rashin yardarsu bai hana abin ya tafi ba, rashin yardarsu kuma bai hana abin ya kasance hakan ba. Wallahu alam. Wa mimma yunasibu ma taqaddama fi ayati as-sabiqa, abinda yake dacewa abinda ya gabata cikin aya as-sabiqa, sharru qawluhu ta'ala, shine fadin Allah da yace radiyallahu anhum waradu anhu, kaga radiyallahu anhum waradu anhu, kaga Allah ya yarda da mutanen da suka fito daga ulaikumul khairul bariyati, Allah ya yarda da halittan da suka aka gama halittan suka fito daga siffan banu adam, Allah ya yarda da matakin mutane wanda suka fito wanda suka yi shimuli tsakanin kuffaru mu'minuhum wa kuffaruhum. Allah ya yarda da wannan sirrin na al-muhabba war rahmatu wat takrim. To muhabba da rahama da takrim dinnan, soyayya da take tsakani, rahman da take ciki, karamcin da aka yi wa al'umma, to shine radiyallahu anhum. Allah ya yarda da su saboda sun yarda da abinda Allah ya zo da shi daga manzo Allah. Waradu anhu, saboda su ma sun yarda da Allah. Radu anhu, sun yarda da Allah saboda haka Allah ya yarda da su. To wannan yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yarda da Allah. Yarda da manzon Allah shine yarda da Allah. Shi yasa Ubangiji yake cewa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. In kun kasance kuna son Allah ne da gaske, fattabi'uni ni za ku bi, yuhibbukumullah sai Allah ya so ku. To son ku da Allah zai yi, to son Annabi Muhammad ne, domin shi ne wakilin Allah a wannan kujera. Ba a ba ku daman ku tsallake ba, a'a, Annabin dan ba ku san Allah ba, Annabin da ku tsaya a kan shi, in kun gane Annabin kuna son Annabi Muhammad sai Allah ce na gama, an gama, kun so ne kawai an gama, an gane ko? To sai shaujani ce, قال سيدنا رضي الله عنه الخلق في الآخرة ثلاثة أصناف. حلتا سنكس كشي أكوني على هرا. حلتا سنكس كشي أكوني على هرا. السنف الأول سهم فرقو سهم رضا واتو ربوني نير دان الله من سبحانه وتعالى. ربوني نير دان الله سبحانه وتعالى. Su kuma wannan rabon wanda suka riske shi na rida na yarda din nan, rabo ne na yarda, yardan Allah ne ya kai su ga wannan, wato ma'ana radiyallahu anhum, Allah ya yarda su shine ridan din. A cikin wannan su ne wa musiddiquna, su ne siddiqai, wal aqdabu da qudubai, wan nabiyuna da annabawa, wal mursaluna da mursalai. In ka duba za ka ga inaya ce ta ja mutum zuwa ga nan ba aikinsa ba ne. Annabta rusulu ba nema ake yi ba, inaya ce take kai mutum zuwa ga gurin. In aka yi ka jibili ne an yi ka kai annabi ne, to ba roƙon Allah kai Allah ka sa in zama annabi ba, ba haka ba ne. Saboda haka ashe yaddan Allah ce ta sa ka kai kujeran, ba aikinka ba ne ya sa aka kai ka. To wanda suke bi baya suna samun siddiƙai suna cikin wannan kujeran, su ma inaya ce take sa su je nan gurin, sannan a ƙaɗabu inaya ce suke sa su kai nan gurin, inaya ce rabbaniya. Amma su wa'innan biyu ana roƙon Allah, amma wa'innan ba a roƙon Allah. Allah ya sa su zama annabi, Allah ya sa in zama manzo, ba za a yi haka ba. Amma ƙudubi Allah ya sa in zama, siddiqi Allah ya sa in zama, su wa'innan suna nan. Amma kujera ce daga wannan, daga kan nubuwa, to siddiqiya ne. Ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina sai wa siddiqina. To shi siddiqin yana da maratib ne, yana da maratib ne, martabobi yake da shi. Zai iya yiwa a raba siddiqi a mahallin Islam, a maida siddiqi a mahallin imani, a maida siddiqi a mahallin ihsani, domin da waliyi da salihi suna zama kujera daya. Amma ai kaga in Allah ya tashi zuwa sai ka yace ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina, sai ce wasiddiqina, sai ce washuhada'u wassalihina. Kaga shuhada'u da salihai, salihi da wali da salihi. A wani gurin zaka ji ana cewa Allah madaukakin sarki yana cewa annabi Yusuf ne ko رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلم وألحقني بالصالحين. كذلك وألحقني بالصالحين صلاحا أبو إتكي فيافت تدق النبي يقوم في مساله فأشي بداية إتكي نهاية نهاية إتكي بداية to dole in mutun ya tafi akai to zaka iya gane irin wayannan abubuwan da na san Qur'ani babu wani kumbiya kumbiya in ka kasa ganewa ne Allah ne bai bude basirarka ka gane ba to amma anan zaka iya gane abin da ake nufi wasinful akwai wani santi kuma hum sahamur rahmati su kuma rabo ne na rahama kaga can الرحمه الرضا الرحمه وفي هذا الأموم الاولياء اشكن wannan umumul al-awliya was-salihin wa shuhada'i su kuma ciki suke ka gani su kuma kashi na uku na biyu kenan was-sinfun akwai kuma wani sinfi wa hum ahlul afwi wal maghfirati su kuma ahlul afwi wanda aka musu rangwame ne wal magfirati kuma aka gafarta musu wa hum usatul mu'minina sune masu sabo daga cikin mu'minai masu sabo daga cikin mu'minai to kaga sun kai nan amma kaga kujeran ba iri ɗaya bane to mun dawo wa ma'ana ridan minallahi menene ridan minallahi menene kuma ridan anillahi da ridan minallahi da ridan anillahi shi ma akwai bambanci in aka ce ridan minallahi huwa iradatuhu yardan Allah abinda Allah yake nufi da kai ka kasance bil abdi gayatu tarfi'i wat ta'zimi wal ijlali shine Allah ne nufin ya daukaka darajar bawa ya girmama shi ya buwayantar da shi ridan yardan Allah ne an gane ku war rahmatu ita kuma rahama hiya taqallubu fil adawari shahawati ita kuma rahama tana jujuyawa ne cikin dauri daga wannan set din ka dawo wannan set din daga wancan gidan ka koma wancan gidan adawari shahawati shahawoyi ne yake jan mutum wal wame wa malazil matalubati da fakewa da abun nema wa ni'ami almutawatira da ni'imomi a jere wanda suke zuwa wa mutum ka shiga nan ka gane rahama kenan kaga shi ma ya sake zama mataki na nawa biyu kenan wa ahlul afwi wal maghfirati su kuma abuta ayi musu rangwame ko a gafarta musu ya afu abhum Allah yana yafe musu ne waya gafiru auzarahu yafe musu zunubansu kaga sake maimaita maratib guda uku ya afu anhum waya gafiru auzarahum ya musu rangwami yafe musu wuzirinsu wa amma ridal abdu shi kuma yardan bawa da Allah ba yardan Allah da bawa ba yanda ba Allah ya yarda da bawa to shi kuma bawan ya yarda da Allah shine ma'ana ai ala inna awliya allahi inna awliya allahi kaga awliya allahi can kuma yace allahu waliyu can ai daga allahu ya fara allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nuri da Allah ya tashi yin bayani shi kuma yace ala inna awliya allahi sai yace waliyan Allah wanda ne yadda da su din nan ka gani wanda ne yadda da su din nan can kuma yaddan Allahu waliyu Allah ne yake yadda da kai to kai kuma sai kai yadda da Allah to yaddan ka da Allah shine Allah shi kuma sai yadda da kai wani lokacin kuma sai Allah ya kawo yaddan ne ya cusa maka shine wancan ridan minallahi sai kuma ridan anillahi kai kuma ka yadda da Allah da yanda Allah ya yarda da kai kai ma ka yarda da shi ko kuma akwai ja kai mun in maka ne ba gane ba wannan markazin sufancin da Shehu Tijjani yake magana kenan wannan babin a cikin wannan ne zaka dauki duk abin da za a yi bayan littafin da gaban littafin to anan ne za a dora maka duk abin da ake son a dora maka shi yasa Jawahirul Ma'ani in baka gane menene nan gurin ya dauko ba zaka yi hira ne hira zaka yi ko ka yi karatun can kulatu-kulatu ina a kama asabi a sa mata ragama da lizani ba za a iya fahimta ba Allah ya kiyaye to kaga wa maridal abdu anillahi shi bawa ya yarda da Allah bisubuti lima ya jidi alaihi min albalaya tabbatan abinda za ka samu ka gane me bala'i ka yarda kaga mallam yarda bika ba'i yarda kaga rizan gina mallam yarda bika ba'i wanda bai yarda da hukuncin da na masa ba walam yasbir ala bala'i bai yi hakuri da bala'in da na jarabce shi ba fal yakhruj min tahti sama'i ya fita daga karkashin sama na wal yatalab rabban ghairi ya nemi wani ubangiji ba ni ba an yi fada kaga ridan anillahi kenan ka yarda da Allah da abinda Allah ya yi maka shine al'abdu kulluhum shubran ya daka ji idza kanatil aqdaru min malikil mulki fasiyanu indi ma yasirru wa ma yulki shine kujeran take kaiwa na yarda da Allah shine anan zaka ga sufaye suke kaiwa kujeran da suke cewa idan na ga wani abu la ta ta'allaman idza ra'aita izayatal khaliqi kar kai mamaki dan wani yazo ya dura maka ashar izayatal khaliqi kar kai mamakin wani yazo ya cuce ka izayatal khaliqi kar kai mamakin wani ya doke ka izayatal khaliqi kar kai mamakin wani ya aikata maka wani abu su'u izayatal liza khuliqta haka Allah yake nufin a yi maka ka yarda duk abin da Allah ya maka kau da kai ka ce Allah sarki ashe ni ma na kai a wajen Allah har za a yi min irin wannan ni ma na zama daga cikin bayin Allah to ridan anillahi bisubut lima yajidi alayhi min albalaya na daga bala'i wal mihan da imtihani wa hadha makhsusun wannan an kebance shi ne bi ba'da siddiqin an fahimci karatun wa ma'ana siddiq to waye siddiqun kuma huwa kamalu sahwi shine ka gane abin da yake yi ka gane abin da yake yi ya manzala sallallahu alaihi wasallam Isra'in da aka yi da manzo Allah Isra'in da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abu Jahl sai ya sami manzo Allah daga shi sai shi sai ya ce masa yau kuma me zaka ce mun ti yau kuma me zaka ce mun sai ya ce Allah ya Isra'i da ni Allah ya tafi dare da ni daga Baitul Muqaddasi Allah ya kai ni kaza Allah ya kai ni kaza Allah ya kai ni kaza sai ce a inji manzo Allah ya ga masa sai ce yanzu na taro jama'a nace ka maimaita wannan kalman zaka maimaita yace zan maimaita sai tashi sai fara yawo yana sai gumi shi kuma da aka zo wajen sayyidina Abubakar Siddiq ce kaji mutumin naka kuma da a rusa Siddiq ta wannan gurin ne kaji mutumin wai ويجي يأتاشي دقى بيت المقدس دقى بيت الحرمي يأتي بيت المقدس أشكين دلي ودن باكين سيدنا أبا بكر فيتي كوسا ميتي يأجي دن غزكتا شيني التراسة با واندي كيشي كيتين تراسة دي تكين الأمة عني محمد سيتي كوسا باشي يجي أما سيأجي سامبا سيتي كوسا ميتي يأجي zai abin sai ya dunkule sai ya dinga jin mutane na abin da yake to a taro wajen Muhammadu a cikin sai da waɗansu suka yi ridda a wannan lokacin da aka zo aka samu manzo Allah ce ya Muhammadu ka maimaita maganar kai sai ce jiya ubangiji na ya tafi da rai da ni daga baitul haram na je baitul muqaddasi na ji sama nayi kaza nayi kaza nayi kaza ya ce a abin ya kai haka sai ce to shikenan ya Muhammadu ga daya irfa'a yadaika ka daga kafanka daya sai daga sai ce to irfa' al-akhar ka daga dayan yace idan lasaqatu ai sai fadi sai ce a to kam nuna mana tsanin da ka hau sama eh abuja yace ka nuna mana tsanin da ka hau sama sai ya jiji ta mutane sai kuma manzo Allah sallallahu sayyidina Abubakar yace sadaqta ya rasulullah sai yace to tunda naji ka je baitul muqaddas cikin dare to ka nuna mun ya akai ka tafi baitul muqaddas ta wani kofa ka shiga shine jibril ya dauko baitul muqaddas ya kawo gaban manzo Allah shi kuma sayyidina Abubakar dan kasuwa ne da shi da Zubairu bin Awam da Usman bin Affan duk ɗan kasuwa ne waɗannan sun sha zuwa Baitul Muqaddas suna dawowa saboda haka suna sane da duk abubuwan da yake faruwa amma wannan lokacin Sayyidina Abubakar din bai musulunta Sayyidina Umar bai musulunta waɗannan duk suna kasuwa akwai wanda ba su musulunta ba a ciki sai yace ai da naje na shiga ta kofa kaza ne kuma kofa kazan tana da alama kaza sai ce sadaqta ya rasulullah siddiqu sadaqta siddiqu na gaskata shine ma'anar siddiqu ai na shiga kofa kaza naga kaza naga kaza naga kaza ina cewa sadaqta 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 kaga kamalu sahawihi min garqil mushahadati ya gaskata kuma Abu Jahl bai sai kareta ba yanda ya fadan haka annabi ya fada haka kuma sayyidina Abubakar ya ce ni ne shaida kuma shi Abu Jahl ya san Abubakar ya sani kuma shi ma ya san garin hakan ne kaga sahu kenan tangar shine ma'ana siddiqanci abu ne wanda yake zuwa tangaran a wajen mutane babu jayya a kansa hatta ya siru ka halatul ammati har ya zama ka halatul ammati to daga nan manya rahu kaman halatul amma manya rahu wanda zai ganshi ya kula ce haza laysa bi mudrakin shay'an wannan ba abin riskan wani abu bane wai wutsal maratibu haqqaha kowani mai haƙƙi zai bashi haƙƙinsa min haqqiyatin wa khulqiyatin na daga haƙƙi daga ɗabi'a kenan an samu abin da ake nufi an tabbatar me siddiqu kuma menene ridal abdi anillahi me kuma ridal lahi minallahi me yadda daga Allah me yaddan bawa shi kuma in ya koma wa Allah sannan kuma menene gaskiyan siddiqanci shi ne shehu Jani yake faɗa maka to ga maratib din kowanne ga sunansa in kai ba kamusu bane to ka dawo ka bincika haka ne abin yake ko ba haka bane in kai ba jahili bane ka dawo ka bincika haka abin yake ko ba haka abin yake ba malamanmu sune malaman duniya ya to hadisi bin matullah malamanmu sune malaman duniya a to hadisi bin matullah qala ba'd at-tabi'ina li ibn sirina wanda daga cikin tabi'ai sun fadawa Ibn Sirina radiyallahu anhu. Ibn Sirina shine bayan Sayyidina Abubakar Siddiq a fasaran mafarki a cikin sahabban Annabi. Bayan Sayyidina Abubakar da Sayyidatuna Aisha babu wanda kai Ibn Sirina. Wajen ru'uya, saboda Sayyidina Abubakar akwai abubuwan da ya gani wanda suka yi magana, ya ce a wilhu ka yi mun tari me ka fahimta, ya ce na ga kaza na ga kaza, ya ga masrak abun hawa mai sulam tsani ne mai kaza mai kaza. Manzo Allah da ya faɗa ya ce ka yi mun tawili, ya yi tawili ya sake tambayan naga kaza naga kaza, manzo Allah ya ce ka mun tawili, me ka gane ya Abubakar? Ya fadawa manzo Allah ya gyara masa, ya ce tsakani na da kai shekara biyu da wata shida ko da wata da rabin dai shekara zaka bi ni bayan na koma ga Allah kai ma za ka rasu. Kuma shekara biyu da wata hudu ne da kwanaki ya koma ga Allah. Duk wa'innan suna nan a matakin cusa ilimi da Annabi Muhammadu ya yi wa sahabbansa. To sai da Aisha tana daga cikin wanda ita ma aka bata irin wannan ta'jirat na ru'uya. Sannan wannan ta'jirin na ru'uya yadda yake tafiya, to Ibn Sirin shi kuma a zamaninsa ya zauna domin ya gamu da Maliku, yana da shehanai Maliku, yana da Imamu Maliku, yana da shehanai da manyan malamai wanda ai akwai sauran malamai a zamaninsa. An ce waliyai amin shehanai ya riskire zamanin da hijira na shekara 92 na shekara 92 Anas bin Malik ya rasu, kuma mutumin Madina ne. Sannan ya riski wasu ba'arin shi sabon Dufailu, Amiru bin Dufailu Ad-Dusi, na ji shi ne akhiru man mata min ashabi Rasulullahi, shi ne ƙarshen wanda ya rasu a cikin sahabban Annabi Muhammadu. To a ciki wanda ya gamu da su, ya gamu da sahabbai ma bai karbi wani abu a hannunsu ba, amma ya gamu da Umar bin Abdul Aziz, shi kuma ya rasu hijira na da shekara 110 ko 101 ko 110, na mance kwakwalwar ce ba ta da ƙarfi. Amma waye zan ce jikan Sayyidina Abubakar, Umar bin Abdul Aziz, Shihabu Zuhuri shi ne wanda ya fara haɗa hadisin Annabi a duniya, wanda da horon shi Umar bin Abdul Aziz. Shi kuma Maliku ya yi ru'uya zamaninsu ɗaya da Ibn Sirina, abinda nake so in kawo kina. Da ya yi ru'uya a zamanin Ibn Sirina, sai ce ka je wajen Ibn Sirina ka tambaye shi mutumin da ya yi mafarki yana iban kwai a cikin wannan rami, yana zubawa a wancan ramin, wancan bai cika ba, wannan kuma ba a gama kwashewa ba. Maliku ne ya tura ya almajirinsa ya je ya tambaya, sai shi kuma Ibn Sirin ya ce kai tabka wani guri, duk garin nan akwai wanda ya isa yi wannan mafarkin in ba Maliku bin Anas ba? Kuma Malikun ne. Sai ce duk garin, duk cikin Madina, ba wanda ya isa yayi irin wannan mafarkin sai Malik ibn Anas ko Malik ibn Anas din ne shi ya turo shi to wannan shine yana cewa sahiba kasira minan sahaba ya zauna da sahabbai dewa qala lahu sai aka ce masa kaifa kanat sahaba ya sahaban suke ne qala yace kannashi kamar sauran mutane suke sun anshada baitan yuhibbu alhamru minka atin nadani wa yukrahu an tufariquhu alfulusu kamar magan nace yuhibbu alhamra minka atin nadani ana son giya amma na giyan nan ana shan ta ne na ka'asu an nadani wato nadama ce shan ta nadama ne wai kuro an tafari kulu fulusu amma ana tsoron kar a raba shi saboda dukiya ramzi ne yayi a nan gurin to sai ya ce to wa amma sinfin rabi'u sinfi na hudu bayan na uku wa humul a'launa su ne suka fi daukaka hai su kalla fi haqqihim saboda abin da Allah ya faɗa a cikin haƙƙinsu kaga can ridan ridan min Allah ridal abdi an Allah as-siddiq kaga ni ko al-mahall ar-radi shine wa humul a'laun sune wato daukaka yuhibbuhum yuhibbuhum Allah yana son su wa yuhibbunahu su ma suna son Allah wa hum akbaru min ahli ridah wannan sune suka fi girma daga cikin ahli ridah wanda suke so al-mahsusi bi muhabbati zatil aliyah wanda aka kebance su a cikin ridan din kaga wancan akwai ridan nani na balaya wal mihani akwai ridan na soyayya kuma hasatan wannan mahsusi ne fi hadil muhalli sun yadda da Allah wannan kuma sun yadda da bala'i dan matakan daban-daban ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Abdullahi ɗaya daga cikin sahabbai ne yazo wajen Sayyidina Abdullahi bin Abbas sai ya ce at-tafakkuru sa'ati hayrun min ibadati sanati ku dinga kiyaye irin wannan maratibin at-tafakkuru sa'ati hayrun min ibadati sanati yin tafakkurin sa'a daya yafi ibadar shekara sai ya fita daga gidan ya zo wani gida sai shi kuma yaje yana cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yaqulu at-tafakkuru sa'ati hayrun min ibadati sab'a sinina tunanin awa daya yafi tunanin shekara bakwai sai ya fita sai ya zo wajen Sayyidina Abubakar shi kuma yaje yana cewa at-tafakkuru sa'ati hayrun min ibadati sab'ina sinina tunanin sa'a daya yafi ibadan shekara 70 sai abin ya rikitar da shi sai ya zo wajen manzo Allah sai ya rasulullahi na fito gidan Abdullahi bin Abbas amma ga abin da naje yake cewa kuma ya ce kai kace na fita kuma na koma gidan wani daga cikin sahabbai shi kuma sai naje ya ce ga abin da kace kuma daga bakinka na fita na zo wajen Sayyidina Abubakar sai naji shi kuma ya ce ga abinda ka faɗa wanda ya ji daga bakinka sai manzo Allah ya ce ka je ka kira musu saboda a nuna masa ilimi sai ce Abdullahi bin Abbas menene tunaninka me ka fahimta da tafakkuru sa'atin harmin ibadatin sana sai ya ce abinda ya fahimta a tafakkuru sa'atin harmin ibadatin sanati shine tafakkuri na awa daya yafi abinda zaka riska a tafakkurin duniya da lahira na lokaci daya yafi ibadar shekara sai manzo Allah ce gaskiya ne gaskiya ne sai ce ya fulanun duk manzo Allah ya kira su da sunayen su nina namanci kai ko me ka fahimta yace tafakkuri na awa daya akan abin da ya shafi lahira da lamarin Ubangiji ya fi tunanin shekara 70 ay shekara 7 manzo Allah ce sadaka kai gaskiya ce Abubakar kai kuma me zaka ce yace ya rasulullahi nayi tafakkuri ne sai naga ba ka da wata damuwa kaf a cikin halittu sai dai al'umanka to tunani na ni ina ma Allah zai girmama ni ni kadai a cika Allah ya yarda a cika wutan a cika dukkan wutan nan da ni saboda hankalinka ya daina tashi akan al'umman manzon Allah ni na tsare maka wannan bangaren a sani a wuta a madadin dukkan al'umma dan ka samu natsuwa ya rasulullahi sai ta tafakkuru sa'ati harmi ibadati 70 sana maratib ne abin yake tafiya ne in ka gane wannan in ma baka gane ba man ja'a bil hasanati falahu ila 700 dhifin ila ab'afi kasiratin maratib uku ne astaghfirullah an kai martaba uku ne la ilaha illa an kai martaba uku ne la ilaha illa salatun alaihi kai martaba uku ne gurgudanka a irin level ɗinka kai salatin ka iri kaza ne wannan kuma salatin sa iri kaza ne wannan kuma salatin sa iri kaza ne haka abin yake tafiya haka abin yake tafiya ba salatin mu da kai dai bane zai zama kafi ne lada amma kuma dai ne kyautan mu ba da naira 100 ka ba da naira 100 ba iri dai bane na wani yafi wani ba iri dai bane kuma duka naira 100 suka ba kuma ba cuci kowa ba kowa an yi mar mu'amala ne a irin kujeransa wanzilin nasi manazilahum a saukar da mutane masaukin da suka cancanta watakila ana ganewa to wahum ahal haka ne ko wahum akbar min ahli rida su sun fi girma daga ahli rida almahasusina bi muhabbati zatil aliyya wanda suke kebance da zatil aliyya wa ma zikira qawlu abinda kaga mun ambata nan min siddiqin na daga siddiqai wal aqdabu da qudubai wan nabiyina da annabawa wal mursalina da mursalai fi tasamuhun akwai tasamuhi ciki li annahum ahlul mahabbati zatiya wannan an yi su ne muhabbatu zati walau hadarat li fi siwaka iradatan walau hadarat li fi siwaka iradatan ala hadiri sahawan hakamtu bi riddati da zan yi wani tunani hadarat li fi siwaka iradatan in ga cewa akwai wani irada ina da wani abun da hadarat li fi siwaka iradatan akwai wani manufa da nake da shi wanda ba naka bane wani tunani da nake da shi ba daga gurinka bane ya fito ya Allah sahawan da mantuwa hakamtu da raid da ji sai ngana fita daga musulunci mabatu zatul aliyya ne kujerarsu ne to su ne wa'annan ahlut tasamuhu wanda kaga al-qadabu was-siddiqi ne kenan li'annahum ahlul mabati zati fannasu to a wannan lokacin shine izin muznabuna a cikin mutane akwai masu zunubai wa mufuna bi uhudillahi da wannan kuma suke cike suka cika alƙawarin Allah wa khasatun akwai kebantattu wa khasatul khasati ka gani akwai kebantattun kebantattu kuma ka gani al khasatu wal khasatul khasati falmuznibuna su masu zunubai ma'alumuna suna da sani walmufuna bi ahadillahi su kuma masu cika alƙawarin Allah hum dawa'iful mu'minina su ne wasu daga cikin mu'minai min hibzul uhudi wanda aka yi su ya yi wallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna ya yi wallazina amanu ufu bil uqudi dawa'if ne daban-daban wara'il hududi kuma masu kiyaye haddodi illa annahum ashabul hijabi sai dai kuma ma abuta hijabi ne suna yin abubuwan amma kai tsaye amma ba san meye ba amma kuma suna yi kuma da su ake fal mujni ban sani ba su ma ban sani ba ai akwai boyewa ai zaka ga maratib din da za a zo ai da yawa ai wani lokaci sai daga za ta kudu mutum yake gane kanshi aksari su sufaye sun ce sai mutum ya da yawa ba daga hawanka kan kujera ne kake gane kanka ba an ce shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sai ya je Abubakar sirrin bai ya tambaye shi shin kudubi yana sanin shi kudubi ne shin kudubi yana gane cewa shi kudubi ne sai ya ce wanda ba kudubin ba ba zai yi wannan tambayan ba shi kudubin ne saboda ya yi mu ce tukunna ai kafin ya zo nan ai in kana kan abu baka ganin kanka sai ka bar kujeran kake ganewa sai ka bar kujeran kake ganewa ai daga zaran ka zo ai almuminu mir'atul mumin karewa kake sai ka wuce wurin tukunna sai ka gane ashe ka taba rike kujeran ma ana aiki da kai haka sai mu ya ce shi Ibrahim Musaddadu radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wata rana yana Madina ya roki Allah ya roki Allah a wajen zaman sufaye sai da yazo zai daga hannu ya shafa sai hannun ya gagara sai shine ya biyo hannun ya shafa sai saboda nauyin hannun sai yana ta kuka wannan shi ne yake gamu da daddare sai ga Shehu Ibrahim ganin da yawa Shehu Ibrahim sai aka sa shi a akwai wani jirgin ƙasa kun san shi akwai wani irin abin da ake man lodi sunan abin abokara da shi ne ake ake turawa a guje a je a yi loji sai shehi ya gan shi a kan abokaran an turo shi a guje sai ga kofa yana da masara aini kofa masara aini kofan da iya budewa nan a bude nan sai aka shigo da shi sai ga Shehu Ibrahim a zaune sai ya ce Malam Ibrahim Musaddadu ya ce labbaikum ya ce duk abinda ka roƙa an karɓa sai sake maimaita masa sai Shehu Ibrahim Musaddadu sai kama kuka ce a'a ka roƙi abin a baka kuma ka yi kuka sai shehi sai ya ce akwai wani hadimi a bakin ƙofar sai ya ce kai sashi a ɗaki ma'ana ya daina kuka Allah ya biya masa bukata bai fahimci wannan matsayin ba sai da aka shekara 17 an gane abin da nake magana bai fahimta ba sai da aka shekara 17 tukunna ya gane shi ne dalilin rashin lafiyar nan da aka kulle shi saboda lokacin abin da ya roƙa bai kai ya hau ba to amma bari a hada shi da rashin lafiya wanda da shi ne zai samu juriya ya hau yanda abin yake kenan ana ganewa ko ba gane ba da yan ji ne kenan wanda suka gane suna nan a gefe su ma suna ganewa Allah ya sa mana ciki illa annahum ashabul hijab to kaga a cikin lokacin ai kana cikin hijabi kuma kaji kana cikin manya a cikin wadai to amma a cikin hijabi kake kai dai kana ta aikin amma baka san kai waye ba kai kanka kana cikin aiki amma baka san waye ba ai a cikin ashabul hijabi ina ta faɗa muku Muhammad al-Kansusi yana karanta tsariƙan ar-Rusiya ne wani majazubi kullun ya gani sai kama faɗa sai ka gani mutumin kawai ga gurin da abinka yake ka tsaya kana ta wahala yace shi bai da wata alaka da mutumin
shi
ma haukacin majazubi ne amma ka san sunan shi ma haukaci a wajen waye ba shi da alaka amma ga gurin da kake amma kuma ga abin da yake faruwa yana ta faɗa yace ranan da ya karɓi dariƙan Tijjaniya sai ce ko kai fa sai ce ko kai fa a lokacin abin ya bayyana ya gane meye dalilin faɗansa to kaga yana cikin abin tuntuni ga kujera ana jiran shi da shi wanda ba wanda ya yi ya kai aikinsa ya hau amma kuma bai hau ba ya tsaya yana neman aiki so haka abubuwan suke to wallahu alam falmuzlimuna samul afwi su masu zunubai rabonsu na rangwame ne walmufuna bi ahadillahi su kuma masu cika alkawari na Allah samun rahmati su kuma rabonsu rahama ne masu cikawa walhasatu hasawa humu alladhina in kashafat lahu sifatullahi sune keɓantattun nan wanda aka yaye musu sifa na Allah min wara'i subhatil jalali amma a bayan tsarki na jalala fa azaqahumul ladzat sai aka ɗanɗana musu jin daɗi na tilkal mushahada suna kallon wannan mushahadan an hamalu ma la tuqihul jibalu saboda daɗin abin da ke tare da su ana ɗanɗana musu suna ɗaukan nauyin da bala'in da dutse ma ba zai iya ɗauka ba dutse ba zai iya ɗauka ba in aka sa zai dagargaje su kuma suna nan minal balaya na daga musifa wal mihan da za a saukar da masifan da su suke ɗauka saboda daɗin mushahada ba za su sani ba an so a yadda? Ko an yadda? Abinda za ka gane yan kai Allah ya saka shi da ni abinda za ka gane yadda wannan abu yake gudana da yadda abu yake tafiya shine ina ce annabi Yusuf alaihissalatu wassalam lokacin da ya fito wajen Zulaiha da matan da suke cikin gida ado akamar ba mushahada bane na lazzati da suka gani falon mara ainihu a kabar na hu wa ainihin aidiyar hunna wa kunna ha sha lillahi ma ha za bashara in ha za illa malakun kuma ma karimun datse hannayen su suke yi amma ba sa jin shi'urin datse hannayen ya da kai ka datse hannunka baka ce wayo ba to amma kuma ba ka gani ba ka ji kuma saboda me saboda lazzatul mushahadati to saboda aka ashe kenan dutse inda dutse aka saukar masa da wannan bala'in zai dagargaje amma saboda lazzatul mushahadati ba sa gani su ne ahlul maratibi wanda mala an hamalu mala tadiquhul jibalu suna daukan abin da dutse ba dauka min al bala'i wal mihan fa hum hasatul lahi min halqi suna daga cikin tabbatattu a cikin bayan Allah wa mu ahli darajatul uliya sune ma abucin daraja madaukakiya zan tsaya ana wannan sune to daga nan zaka iya gane kowane abu a qur'ani zaka dawo ka dawo da abu a qur'ani zaka dawo ka dawo da abu saboda in hadisi raunananne ne to qur'ani ba raunananne bane baka isa ba sai dai baka san qur'anin ba to wannan shine aikin shawti jani kuma yanda yake mana tallan annabi Muhammadu Allah ya kara mana son shi Allah ya kara mana son shawti jani Allah ya kara mana son shawti jani Allah ya kara mana son manzo Allah Allah ya kara mana son manzo Allah Allah ya kara mana son shawti Ibrahim Allah ka soyantar da mu Shi Ibrahim Musaddadu Allah ka soyantar da mu bayan Allah aina ma sakafu min kafin ila kafin Allah ka ba mu haji Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugulik wal khatim lima sabaqa nasir al-hajj wal-hajj wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqqa dar midar lahum salatan tamla al-azala wal abad az-zamana wa makana madrubatan fi kulli adadin bi adadin ma fi ilmika ya wahidin ya hak subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin al-fatih